Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri da yammacin yau Litinin 10 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai.
To baba adadin waɗanda suka mutu sakamakon hadarin wani karamin jirgin ruwa a jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya ya karu zuwa 76 a cewar shugaban kasar a jiya Lahadi. Wasu munanan hare-haren makamai masu linzami da Rasha ta harba sun taɓa babban birnin Ukraine a yau Litinin. Ministan harkokin wajen Jamus ta yi kira da a haramta wa duk masu hannu a abin da ta kira mummunan murƙushe masu zanga-zangar adawa da gwamnati, shiga ƙasashen tarayyar Turai da kuma sanyawa dukiyar su takunkumi.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar tunawa da masu matsalar taɓin hankali a ƙasa da ƙasa.
Sun yi kowa shan wahala bangaren jihadi fayewa a kasar duk su ake ma masu taɓin hankali da taimakon al'umma da taimakon magabata sai a samu a yi yaƙi da wannan abin.
Za ku ma ji halin da ake ciki a kan batun halin da wasu matasa na yankin Ogoni suka kai a kan wasu sarakunan gargajiya na yankin su da kuma al'ummomin yankin.
The level of brutality.
Yana cewa ne abin da na sani shi ne game da wannan tashi-tashin hankula musamman yana da jibi da afkuwar siyayen mai a garin na Bodo.
Muna kuma dauke da rahotanni akan tarukan maulidi wato ranar haihuwa fiye halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda za mu kawo muku. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkon dan adam wanda baban gida Jibrin zai gabatar. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Alaikum ga cikakkun labaran. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon wani hadarin karamin jirgin ruwa a jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya ya karu zuwa 76 a cewar shugaban kasar a jiya Lahadi. A ranar Juma'a ne karamin jirgin ruwan ya kife a yayin da ake fuskantar ambaliyar ruwa mai karfi a yankin Obaru da ke jihar Anambra a cewar jami'ai a ranar Asabar, inda suka ce akalla mutane 10 sun mutu yayin da wasu 60 suka bace. A wata sanarwa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Lahadi, ya ce hukumomin aikin gaggawa ne suka tabbatar da adadin mace-macen mafi yawa. Hukumomi na kokarin ceto ko gano duk wani fasinja da ya bata a cewar sanarwar shugaban. Ya kuma ce ya ba hukumomin da suka dace umarnin su duba ka'idojin kariya da ake da su don hana aukuwa hadura a nan gaba. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Anambra ya ce an ceto mutane 15 zuwa daren ranar Asabar. Wasu munanan hare-haren makamai masu linzami da Rasha ta harba sun taɓa babban birnin Ukraine a yau Litinin. Hare-haren na daga cikin guda 75 da sojojin Ukraine suka ce an harba a kan ƙasar. 'Yan sandan Kyiv sun ce galibin hare-haren sun shafi tsakiyar birnin, inda suka kashe akalla mutane 5 tare da jikkata wasu su 12. An kuma samu rahoton tashin bama-bamai a wasu wurare da yawa, ciki har da birnin Lviv da ke yammacin kasar da tsakiyar birnin Dnipro da kuma birnin Kharkiv da ke gabashin kasar. Sojojin Ukraine ɗin sun ce sun harbo makamai masu linzami 41 na Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha na kai hari kan yankunan farar hula da kuma kamfanonin samar da wutar lantarki a duk faɗin kasar don neman haddasa fargaba da rudani da kuma lalata kamfanonin makamashin Ukraine ɗin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta shigo da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, kamar sauran sassan duniya, an gudanar da ranar masu matsalar taɓin hankali a Damagaram, kuma an alakanta wannan lalura da shaye-shaye musamman tsakanin matasa, yayin kuma da ƙungiyoyi masu zaman kansu suka ɗaura ɗamarar tallafawa masu wannan laluran. Ga dai tabar abari da ƙarin bayani.
anan da jihar Damagaran mafi yawa matsalar tana da nasaba ne da shaye-shaye a kuma wajen matasa cewar Musa Jibrilla director a sashen da ke kula da masu tabin hankali a babbar asibiti tana Damagaran
an diba ma yanda shi Omet ya dauka menene ya lahiya ma da yanda ke nan a gusar lahiya bai dauka ba kadai kaman gashi nan kiwon jiki kadai ne ya nuna bayan kiwon jiki akwai kiwon kwallo akwai kiwon rayuwa duk wannan ya kamata a gama su dan a kawo zancen lahiya a dinan bincike ana samun abubuwan da ba daidai ba ne shi ne kuma a tsayar wannan kuma akwai wannan maganan shaye-shaye da ake shi ko sai ya burkake kwallo dan shi ne wannan duka amma a kan annan da mugaran da kuma na gani wasu duka ana nan ana kakkama a samu dan magani da taimakon kowa da kowa duka ana samu a musu magani yadda kamata
sai dai a ɗaya waje kungiyoyi masu zaman kansu na ba da nasu kokari kamar irin su kungiyar Amman cewar director ta Mustafa Adam Obama
wannan kungiyar samu mun kafa ta ne ya kai alal misali nan da shekara hudu tunda muka kafa ta muna da burika na kaman a kawo ma marasa lahiya masu tabin hankali tallafi saboda mutane ne masu neman tallafi saboda zaka gansu suna yawo wayansu suna da kuraje suna da bayan cutar da gare su ta tabin hankali suna da cuta a jikin su ya kamata mu kawo a kawo musu tallafi bisa kan abin da ya shafi cutar su kuma a ƙarshe muna so mu yi babban asibiti na ƙasa wanda ya zamanto shine zai ya karbi dukkan wayansu masu irin wannan cutar wanda akwai kwararrun likitoci na zamani wanda suke kula da wannan cutar tabin hankali kuma da kwararrun malaman galgajiya masu maganin galgajiya da malamai na addini wanda suke kawo nasu salo da ilimi da dubara na masu tabin hankali
ba tare da bata lokaci ba hukumar kiwon lafiya tare da gwamnati suka kuduri aniyar yin kidaya don tantance masu tabin hankalin da ke da magaran cewar Hajiya Rabi daya daga cikin jami'ar kiwon lafiya
abinda ya ja hankalin mu muka meda hankalin bisa kansu ake mere muke taimaka musu kaman mun gani kaman cikin sosiyete su sun zama dele sai an kyale su da wuya ka samu kungiyoyi haka guda-guda wanda suke tallafa mana kansu to gurin mu muke so mu kawo mu ma daidai gudunmuwan mu iya gurgudu su sun yi kowa shan wahala bangaren yaɗi bai yawa aka sani duk su ake ma masu taɓin hankali da taimakon al'umma da taimakon magabata sai a samu a yi yaƙi da wannan abin
Tamara Bari murya Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger
a gaida Tamara Bari da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram yanzu ku ga Maryam da ci gaban labaran duniya
yau Litinin ce ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya don bikin ranar hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta kaddamar da wani shirin wayar da kan jama'a da kuma karfafa gwiwar daukar matakai a yankunan da ake samun yawaitar mace-mace ta hanyar kisan kai da kai a wata sanarwa da aka fadda a yau Litinin hukumar lafiya ta duniya ta ce annobar coronavirus da aka fuskanta ta haifar da tashin hankali a fannin lafiyar kwakwalwa a fadin duniya ta kara da cewa annobar na asasa damuwa ta dan lokaci da kuma lokaci mai tsawo tare da yin lahani ga lafiyar kwakwalwar miliyoyin mutane Hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta cewa an samu karuwar tsananin fargaba da matsananciyar damuwa fiye da kashi 25 cikin 100 a cikin shekarar farko ta annobar. A lokaci guda kuma, cibiyoyi da ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa sun fuskanci cikas sosai. Haka kuma, gibin da aka samu wajen jiyyar masu lalurar ya karu sosai. Jiyyar lalurar kwakwalwa musamman a Afirka na da rauni sosai. Inda ake samun likita daya da ke duba masu lalurar kwakwalwa 500 sabanin adadin da hukumar WHO ta gindaya a gefe guda kuma a nan Amurka a yau Litinin ne ake bikin ranar Columbus ranar hutu da gwamnatin tarayya ta ware don tunawa da wanda aka ce ya gano Amurka ta arewa da ta kudu wato matafiyi mai yin bincike dan kasar Italia Christopher Columbus kamar yadda ya yi a shekarar da ta gabata shugaban Amurka Joe Biden shi ma ya ayyana ranar a matsayin ta tunawa da 'yan asalin kabilan kasar kafin zuwan turawan mulkin mallaka amma hakan ba yana nufin ayyana ranar a matsayin hutun gwamnatin tarayya ba. Ko da yake sanarwar Biden ta ayyana ranar ta buƙaci yin biki a ranar Litinin ta biyu a cikin watan Oktoba, wato daidai da ranar Columbus.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu sake wayewayen rahotannin mu. Wasu matasa a garin Bodo a yankin Ogoni sun fatattaki sarakunan su da wasu shugabannin al'ummomi daga wannan gari na Bodo sakamakon rashin amintar da su su shiga tsakanin zaman tattaunawa da kamfanin mai na Shell. Wakilinmu a yankin Niger Delta, Lamido Abubakar Sakkwato, ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Al'ummomin garin Bodo da ke yankin Ogoni a jihar Rivers sun fada cikin wani rudani sakamakon daukar doka a hannunsu bayan yanke shawarar fatattakar sarakunan su tare da wasu masu karfin fada aji a garin na Bodo. Wannan lamarin da ya afku ne sakamakon zargin da matasan yankin ke yi wa sarakunan su da cin amanar yankin bisa shiga tsakanin wani batu tsakanin al'ummomin da kuma kamfanin mai na Shell a gwamnatin tarayyar Najeriya dangane da wani batu da aka alakantawa da tsiyayen mai a yankin na Bodo wanda ake zargin kamfanin mai na Shell da haddasawa a yankin. Daga bisani kuma an zargi shugabannin al'ummomin Bodo da karbar makudan kudade tare da yin shiru da bakin su. Wani Musa Dik Saroni wanda yake dan kauyen ne na Bodo ya yi mini karin bayani game da abin da ya faru. Yace
the level of brutality
yana cewa ne abin da na sani shine game da wannan tashi-tashin hankula musamman yana da jibi da abkuwar tsiyayen mai a garin na Bodo, kuma bisa yadda matasan yankin ke ganin ana neman wasa da hankalinsu shine yasa suka dauki mataki na doka ga hannunsu. Kawo yanzu dai wasu sarakuna da dama sun gudu sun bar yankin na Bodo domin gudun abinda ka iya biyowa baya. Tun dai bayan afkuwar tsiyayen mai a garin na Bodo, matasan yankin sun hana mutane shiga a garin na Bodo. Garin na Bodo dai yana daya daga sassan da ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da muhalli ya umurta a gyara sa. Aikin dai na gyaran muhalli a yankin na Ogoni na Kwangaba Kwambaya, inda har yanzu babu gamsuwa kamar yadda wasu ƴan yankin na Bodo ke fadi.
There was a time that Shell comes to our community here, said they are going to do the cleaning up for us.
Wannan yana cewa ne lokuta da dama kamfanin mai na Shell yana zuwa yankin al'ummomin Bodo, kuma suna shaida mana cewa a shirye suke su gudanar da aikin gyaran muhalli a yankin na Bodo. Kuma kawo yanzu muna tabbatar muku da cewa sun gurbata muna muhalli a yankin mai azikin mai, kuma gani na ba ma shan ruwa masu kyau a yankin na Bodo, kuma ba wani aikin gyaran muhalli da ke gudana a yanzu. Kawai dai suna abinda suka ga dama da na tuntubi rundunar tsaro ta ƴan sanda a jihar Rivers domin jin halin da ake ciki game da tashi-tashin hankula na yankin Bodo. DSP Grace Orangi Koko ita ce mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar ta Rivers, kuma ta ce na bata lokaci za ta tuntube ni, kuma har kawo lokacin aikowa da wannan rahoto bata tuntube ni ba. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Gaida Lamido Abubakar da wannan rahoto. A ƙarshen makon jiya an gudanar da tarukan Maulidi, wato zagayowar ranar haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a faɗin duniya. A ƙasashe kamar su Najeriya kuwa an yi amfani da wannan rana ce aka yi wa ƙasa addu'a akan neman zaman lafiya da kuma haɗin kan al'umma. Ga dai Isa Lawal Ikara daga Kaduna.
Taron murnar zagayowar ranar haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta bana dai ta mai da hankali ne akan addu'o'in neman zaman lafiya da kuma ƙaunar juna. Kuma mataimakin shugaban kungiyar fitiyanu na ƙasa Sheikh Sani Khalifa Abdulkadir Zaria shine shugaban taron na jihar Kaduna.
Maulidin manzon Allah maulidi ne duk masoyan Annabi zai halarta wurin. Duk inda kaga ana yi a nan arewa ma taro irin wannan daga nan Kaduna aka dauke rashi.
Manyan malaman addinin Kirista da dama ne dai suka halarci taron Maulidin na bana. kuma ɗaya daga cikin masu ba da shawara a ma'aikatar kula da harkokin addini ta jihar Kaduna Sheikh Awal As-Sudani ya ce wannan yana da fa'ida matuƙa.
Da yawa ƴan uwa kristoci suna shigowa cikin lamarin mu a hidimar maulidin manzon Allah sallallahu ta'ala wa alihi wasallam, kuma in aka duba wannan zai taimaka a halin da ake ciki a yau da ake neman tsaro.
Pastor Yohana Buru wanda shine ya jagoranci kristocin da suka halarci wannan taro ya ce wannan tushe ne na magance matsalolin tsaro.
Domin kima da musulmai suke kyautata mu'amalansu da mu kristoci kan lokaci ina bukukuwan kristimeti, musulmai ba daruruwa ba har dubai suke zuwa coci domin a yi bukukuwan kristimeti. To ashe ya kamata in zo da tawagan pastoci mummuwa mu taya musulmai makwabtanmu murnan maulidi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad rasulullah.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla a gaida Isa Lawal Ikara, bari mu leka kuma jihar Bauchi inda aka gudanar da maulidi, inda babban bako a wurin taron gwamnan jihar Sanata Bala Abdulkadir ya yi jawabi yana mai cewa
jabinsa a madadin shugaban taron bikin maulidin Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi, shugaban hukumar ilimi ta bai daya na jihar Bauchi Muhammadu Sulumbai, ya yaba gwamnatin jihar Bauchi dangane da irin tallafin da take bayarwa a fannin tsangayu a jihar. Mai ɗakin gwamnan jihar Bauchi kuma sarauniyar Bauchi ta farko Hajiya Aisha Bala Abdulkadir Muhammad ta yi bayani kan muhimmancin ranar bikin maulidi. Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. To bari mu leka birnin kuma sun kasar Ghana, inda nan kuma aka gudanar da wani maulidin da kuma Idris Adalla Bako da ƙarin bayani.
Wannan shine karo na 78 da aka gudanar da wannan maulidin wanda Sheikh Ahmad Babal Wai zai assasa a birnin Kumashi. Kuma ga kujerar taron, Sheikh Mustafa Ibrahim ya kira wa gwamnati a madadin musulman Ghana da ta ƙara rana irin ta yau a cikin ranakun hutu na ƙasa.
Muna tsauna kuma mun samu da tai maulidi.
Allahu Akbar. Shine maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam.
Babu wani rana da yake mun gara important babu shi. Babu rana. Yasa duk aje kiskisu. Musa wannan gaban mu mu nemi a babu holiday.
Babban bako mai jawabi Imam Muhammad Masrur Ibrahim, limami a headquarter Majalisar Dinkin Duniya, yayi jawabi ne akan taken taron maulidin, in ta'addanci a koyarwar musulunci.
Na farko, ayi kokari a san zaman lafiyar nan shine the best. Don mutum in ba zaman lafiya, in ba zaman lafiya, wallahi tallahi ko sallah ba kai kai. Sallah corona da yazo ba kullu karo ba.
Dan Abdalla Banda, coordinator ci gaban zanguna da tsakiyar birni, wanda yazo a madadin mataimakin shugaban kasa, yayi kira ga musulmai da su kwaikwayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nemi ji daga wakilin gwamnati Ben Abdalla Banda game da kira da maga kujeran taruwoyi na ƙara rana irin ta yau a cikin ranakun hutu na ƙasa a hukumance. Ya ce zai isar da wannan sako ga gwamnati, kuma za a bi yadda doka ta gindaya wajen tabbatar da hakan. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Idris Abdalla Bako da wannan rahoton. Kada a shafa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen musulunku.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam na wannan makon. Kamar da masu sauraro suka sani dai, har yanzu ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma kungiyar malaman jami'o'in kasar, wato ASU, inda a zaman kotun ɗaukar ƙara a wannan juma'a gabata, kotun ta bada umarni kamar yadda kotun ma'aikata ta umarta tun baya, ya kamata malaman su hanzarta komawa bakin aikinsu. Ka sana kuma su ci gaba da kalubalantar matakin gwamnatin Muhammadu Buhari dake neman sai malaman sun koma aiki kafin a ci gaba da tattaunawa akan bukatun da ya kai su shiga yajin aikin wanda yanzu haka aka shafe fiye da watanni 7 kenan to ko ya iyaye da malaman jami'o'i ke kallon wannan kika tsakanin kungiyar ta ASU da kuma gwamnatin Najeriya ga dai rayuwar wasu malamai game da wannan sha'ani
sunana na ga don sa'ibu dan sudu amma gaskiya wannan jana'in jaka da ake yi tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar malaman jami'a na kasa wannan babban abin takaici kuma babban abin bukin ciki ne kuma magana na gaskiya akwai son zuciya a bangaren gwamnati sannan akwai son zuciya a bangaren su kansu malaman jami'ar don haka wajibi ne a dauki mataki na gaskiya a dauki mataki wanda zai dace domin a ga cewa an shawo kan wannan matsala don ba zai yiwu ba fa a ce ƴaƴan talakawa suna zaune a gida wadansu ma sun koma shaye-shaye wadansu sun koma aikata manya-manyan laifuka wadansu sun koma ta harkar karuwanci mata da sauran abubuwa amma su ƴaƴan manyan mutane da masu kuɗi suna karatu suna ci gaba da karatu wallahi wannan ba zai haifa mana ɗa mai ido ba domin rahin kulawa da rahin bawa ƴaƴan talakawa karatu da ya dace da rahin kulawa da ƴaƴan talakawa shine ya sa kasan mu a cikin mummunan hali a yanzu don haka wajibi ne in dai ana son a daidaita kuma ana son gaskiya wallahi private universities gaba ɗaya a rufe su suma sannan a dawo a bahin fadahi a faifai ko kuma gwamnatin tarayya ta yi take over ɗin duk wani private universities wato jami'an university masu zaman kansu gwamnatin tarayya ta karɓe su su koma ƙarƙashin gwamnatin tarayya kamar yadda Lagos State ta yi a baya
to sai dai shi wannan malami ya ce ai gara mulkin mallaka ma da mulkin da ake ciki yanzu a Najeriya domin kuwa 'yan siyasa kafin su hau karagar mulki ne suke tausayin talaka amma da zarar sun hau sai labarin ya canza
za ka tambaye cewa ci gaba muka samu ko koma baya muka samu na ƙara jaddada maka sannan magana yanzu ka duba wannan makarantu saboda Allah duk kukan da yake a baya ana cewa makaranta kaza maka ana cewa ba kyauta ba amma ka duba ka gani yanzu ayyan masana nan a zaune wata 7 saboda Allah wannan karatun farashi yake mana kamfi kafin a zo wannan mulkin yanzu wata 7 suna nan a gida an kasa da daidaita tsakanin su da malaman makaranta an yi magana ce malaman makaranta suna da right su nemi hakkin su ai babayi bane su duk wannan suke kan kujerun nan suke wannan kansila ne shugaban kasa waye suka koyar da su ba malamai ba saboda an raina malamai ba kasar da ake raina malamai irin Najeriya ni dai ana ganin a tunanina ka duba bangaren kiwon lafiyar nan ba a lura da komai sai ka ji asibitoci ranka bai faci kana ganin mutane kamar kaji me yake so a mana kuma a kasar nan da wuce ba mu ba mu talan mu a ban matalaucin mu Allah ya kara ya ci gaba da rufa mana shirye rike da mun sheke rike da mu amma babu asibiti a lalace ranka ya baci makaranta a lalace hanya wannan da zaka baka wuce kana tafiya kana fargaba ga rashin tsaro a kasa Allah ka mana sauki amma kasa ta farbariya take kuma bai ne har gwara ma a ce muna nan turan nan ma da suka ba mu wannan wallahi sai mun fitin dadi akan hakan a irin wannan dai mulkin da ake mana kasa na cin kashi gwara ce ma ana mulkan mu ne mun san cewa mulkan ma ake saboda Allah mutane za su zo su yi kamfi da baki suna kaza kana hawa kaza shikenan ka zama sai abin da kaje dama ba constitution din Najeriya ko yana a baki ne amma baya aiki baya komai sai dai Allah ya sa mu dace
yanzu haka dai a yanda ake ci gaba da wannan yajin aiki shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin sa na ƙarshe na shekara mai zuwa wato 2023 wanda kuma a ciki ya ware wa bangaren ilimi naira biliyan 470 to ko wannan yana nufin kenan gwamnatin kasar ta amince da ƙara kuɗaɗen da take kashewa a bangaren ilimi kamar yadda malaman jami'o'in tun farko suka buƙaci gwamnati ta yi ga dai Dr. Alharun Muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kaduna
kasan da aka ware ma bangaren ilimi kaso ne wanda za a iya cewa ya dace da buƙatun ma'aikatan kula da ilimi da kimiyya na Majalisar Ɗinkin Duniya wannan yana magana cewa duk ƙasa ya kamata ta ware kashi 20 27 na kasafin kudin sama ilimi to wannan naira biliyan 470 din kusan kashi 27 ne na kasafin kudin da aka gabatar Juma'a da ya gabata wannan in aka bi shi akai nasara aka aiwatar to nasara ne gagaruma da za a ci an samu a wannan gwamnati tunda an yi kokari an ware abin da ya kamata kasashen da suka yi kishin jama'ar su suka san muhimmancin ilimi suna ninka wannan kasar ne da majalisar dinkin duniya ta ce a ware mai ilimi a ninka a sake ninka to amma mun yi kokari kusan wannan shine na biyu da aka yi kokarin kamanta wannan kasar da aka bukata a ware mai ilimi yanzu abin da ya rage shine a yi kokari a aiwatar da wannan kuma akwai naira biliyan 15 da aka ware wajen inganta yanayin karatu to amma inda giza ke sakan shin wannan kudin na gyara jami'o'i ne da malaman su da suke ta kokawa zamu iya cewa yajin aikin da Asu ta yi yayi nasara tunda gashi an yi kasafin kudin da ya kokarin kamanta abin da majalisar dinkin duniya ta ce to wannan shine nasaran yajin aikin da aka yi
yanzu dai a yanda ake ci gaba da sauraron matakin da bangaren gwamnatin tarayya da kungiyar Asu za su dauka na kawo karshen wannan yajin aikin da yake ci kicinewa fatan iyaye da dalibai kai har ma dai da malaman shine na samu maslaha tsakanin bangarorin guda biyu cikin gaggawa jama'a saboda kurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni Jory Legal Creation naku Babangida Spring ke fatan a huta lafiya sai wani makon
san hakika ba da tangarda ba kalli marar ilimi
to madalla ga shi ka yanzu ko ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email
Ra'ayi na farko da lokaci zai ba mu damar karantawa yau ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. Kace ya Allah Ubangiji ka albarkaci kasar mu ta gado Najeriya tabbas tsawon shekaru 62 da ta yi da samun yancin kai mun ga abubuwa kala-kala. Wasu idan aka tuna da su za a yi dariya wasu kuma a yi kuka to amma tunda har yanzu muna haɗe kawuna mu ba a rage suke ba. Sai mu ce alhamdulillah ra'ayi na gaba ra'ayi ne na hadin gwiwa daga Sani mai lange-lange Yawuri da Bashir dan Ina Kadisau kuka ce muna taya duniya murnar zagayowar ranar rashin tashin hankali ta duniya da fata Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya amin sai kuma Ra'ayin Ridwano Ibrahim London Uba daga jihar Adamawa kace wannan al'amari na ambaliyar ruwa abin tausayi ne kuma ƴan siyasa waɗanda alhakin su sune su kula da su a matsayin su na ƴan ƙasa masu cikakken ƴanci kuma sanadiyar su ne ma suka je inda suke yanzu amma ko a jikin su bai dame su ba Ina ƙara mika sakon jaje ga waɗanda iftila'in ambaliyar ruwan ta shafa a ƙaramar hukumar Hadeja dake jihar Jigawa Allah ba mu shugabanni masu kishin al'umma amin kace assalamu alaikum murya Amurka gina garuruwan yan gudun hijira tare da mayar da su a gidajen su da gwamna zulum ke yi hakan abin jinjinawa ne Allah ya saka wa gwamna zulum na jihar Borno da alheri amin
Madalla yanzu kuma ga Maryam ta sake dawowa da takaitattun labaran duniya.
Adadin waɗanda suka mutu sakamakon wani hadarin karamin jirgin ruwa a jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya ya karu zuwa 76 a cewar shugaban kasar a jiya Lahadi. A ranar Juma'a ne karamin jirgin ruwan ya kife a yayin da ake fuskantar ambaliyar ruwa mai karfi a yankin Ogbaru da ke jihar ta Anambra. A cewar jami'ai a ranar Asabar inda suka ce akalla mutane 10 sun mutu yayin da wasu su 60 kuma suka bace wasu munanan har-haren makamai masu lanzami da rashi ta harba sun taba babban birnin Ukraine a yau Litinin har-haren na daga cikin guda 75 da sojojin Ukraine suka ce an harba akan kasar ƴan sandan Kiev sun ce galibin har-haren sun shafi tsakiyar birnin inda suka kashe akalla mutane 5 tare da jikkata wasu su 12 Ministan harkokin wajen Jamus ta yi kira da a haramtawa duk masu hannu a abinda ta kira mummunan murƙushe masu zanga-zangar adawa da gwamnati shiga kasashen tarayyar Turai da kuma sanyawa dukiyarsu takunkumi zanga-zangar da aka dade ana yi ba kakkautawa da ba a ga irin ta ba cikin shekaru ta nuna adawa da tsarin mulkin Iran ta shiga mako na hudu a ranar 17 ga watan Satumba aka fara zanga-zangar bayan da aka binne Mahsa Amini yar shekara 22 wata yar kabilar Kurdawa da ta mutu a hannun jami'an yan sandan da'a da ake tsoron su sosai a Iran an tsara Amini ne bisa zargin keta ka'idojin shigar mata na musulunci
to madalla masu sauraro da wannan ne kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi ko kuma karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan wadanda kuka ji muryoyin su musamman Maryam Dauda da ta gaya ni gabatar da shirin da kuma Julie Laser Gresham da ta bada umurni ta kuma shirya shirin baki daya Baba Yakubu Makiri ne nake sallama da ku daga nan birnin Washington DC a dakatar shirin yau da gobe shirin matasa assalamu alaikum